yau ce ranar da aka ayyana Dr. Abdullahi Umar Ganduje dake zaman tsohon gwamnan Kano kuma shugaban jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya zai bayyana a gaban babbar kotun Kano tare da iyalansa domin amsa wasu tuhume-tuhumen zargin rashawa da cin hanci da gwamnatin jihar Kano ta jam'iyyar NNPC ke yi musu. Sai dai gabanin kotun ta zauna kwatsam sai aka samu kullar wata oda da ita wannan kotu ta bayar wace ke tabbatar da dakatar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje daga APC kamar yadda Haladu Gwanjo da wani mai suna Laminu Sani Barguma suka nema.
Suka nemi kotu suka yi kara yadda suke son kotu ta tabbatar da cewa wannan dakatarwa sun yi ta kan doka kuma halaccacciya ce. Mutum na farko a cikin su biyu shine legal adviser Haladu Gwanjo.
Barista Ibrahim Sa'adu Kura kenan lauyan masu neman dakatar da Ganduje daga APC. To amma zantawa da manema labarai a shafukan jam'iyyar APC a can Abuja yayin ziyara ga tsohon gwamnan na Kano a yau Laraba. Alhaji Haladu Gwanjo wanda shine daya daga cikin mutane biyu da barista Ibrahim Sa'adu kuke magana a madadin su na cewa
Assalamu alaikum Haladu Gwanjo legal adviser na jam'iyyar APC na mazabar Ganduje. Ni ne dai halattaccen legal adviser na mazabar Ganduje. Abin da ya yada ni ban yafe masa ba za mu zauna gaban koti sai a ware mai gaskiya da gaskiyarsa. Kai a matsayin ka ne mai hankali kai tunani ina anan na kwana wa na gani wasu izgoke gare ni za su yi gamin da kara.
A bangaren karar zargin cin hanci da rashawa da gwamnatin Kano ke yi wa tsohon gwamnan kuwa lauyoyin bangarorin biyu sun tabkan hawara kan rashin mika takaddun tuhuma ko san maci hannu da hannu ga Abdullahi Umar Ganduje kamar yadda doka ta ce al'amarin da ya sanya bai bayyana a zauren kotun ba. Tuni dai masana a fagen doka da shari'a a Najeriya suka fara fashin baki akan wannan batu. Barista Ibrahim Cheti na kungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano na cewa Farfesa Kamilu Sani Fage da ke koyar da ilimin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano kuma guda cikin masu fashin baki akan harkokin demokradiyya da shugabanci yayi tsokaci.
Wannan abubuwan abinda suka nuna cewa ita dai siyasar Kano a yanzu an maida ita siyasa ce ta gaba tsakanin bangarori daban-daban da Ganduje da kuma Kwankwasiyya. Tun lokacin da suka samu bambanci to yanzu siyasar an maida ita iya wannan kawai. Matsalar da take nuna shine cewa wannan gaskiya zai kara tabarbara siyasar Kano domin kowanne yana da nashi bangare kuma yana da magoya baya da haka ga zafin siyasa a Kano wannan zai tabarbara al'amara. Sannan kuma abu na biyu wannan zai sa ba za a ga ƙarshen wannan siyasa ta gaba ba a cikin lokaci kankani.
Jami'ar babbar kotun Kano ta ayyana ranar 29 ga wannan wata na Afrilu a matsayin ranar da lauyoyin bangarorin biyu za su bayyana domin amincewa da sigar gabatar da sammacin kotun kan batun zargin cin hanci da rashawa da gwamnatin Kano ke yi wa tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.